وقال احدهما ايه daga cikin su sai yace natarafu ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu dauki hukuncin nan mu kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala al akhar dayan sai yace ila ka'ab bin al ashraf mu kai zuwa ga ka'ab bin al ashraf kaman dai wancan riwaya thumma tarafa ila umar daga nan sai suka dauki hukuncin zuwa ga sayyidina umar fa zakara lahu ahaduhuma al qissa da suka ji sai ɗaya daga cikin su yace kaji abin da ya faru kaji abin da ya faru ni na ce akai mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ya ce akai mu Ka'ab bin al-Ashraf to shine sai muka ce to duk mi kyale su tunda bai ittifaki ba kai mu zo gurin ka wa qala lil ladhi lam yarda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai sayyidina Umar ya ce mu wanda bai yarda da hukuncin annabi din nan ba aka zalik haka akai qala na'am yace haka akai فضربه بالسيف فقتله سيدنا عمر دكو تاكو بي ساروي شي اما wannan gurin bai inganta ba cewa suka tashi suka tafi gurin sayyidina umar an gane wannan gurin bai inganta ba amma cewa daya daga cikin munafikai ya ce a je gurin ka'ab ba yahudi ya ce a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam al-hafiz ibn hajar a cikin al-isaba ya ce isnaduhu jayyid isnadin shi jayyid ne amma cewa sun tafi gurin sayyidina Umar har sayyidina Umar ya kashe wannan mutumi to wannan bai inganta ba wannan dai duk ana kawowa ne akan ka gane hadarin daukan hukunci zuwa ga wani Allah subhanahu wataala baya ga hukuncin Allah fihi masailin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula masala ta farko tafsiru ayatin nisa'i mun fahimci ma'anan ayatin da ke cikin suratul nisa alam tara allazina yusumuna kina wa ma fiha min al'anati ala fahmi at-taghut kuma ayatin ta kara haskaka mana mun gane waye ake nufi da me ake nufi da tagut shine duk wani wanda ya hukunci da sabanin littafin Allah shine tagut as-saniyatu mas'ala ta biyu tafsiru ayati al-baqara mun fahimci ma'anan ayatin da ke cikin suratul baqara wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi mun fahimci wannan ma'anan fasadi a ban kasa shine a hana bayi sai ma Allah da'a a mai da da'a zuwa ga bayin Allah a hana bayi sai hukunci zuwa ga Allah a mai da hukunci zuwa ga wani Allah as-salisatu mas'ala ta uku tafsiru ayati al-a'raf mun fahimci ma'anan ayatin da ke cikin suratul a'raf wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku banna a ban kasa bayan an zo an gyara ban kasa mun fahimci wannan bannan da ake nufi ar-rabi'atu mas'ala ta hudu tafsiru afa hukmal jahiliyyati yabghun mun ji ma'anan fadin Allah shin hukuncin jahiliyya mutane suke yi wanda aka gina ta akan banna da zalunci da sharri ko ko hukuncin Allah da aka gina akan adalci da maslaha da alkhairi al-khamisatu mas'alatu biyar ma qalahu ash-sha'bi fi nuzul al-ayati al-ula mun ji maganan al-imam ash-sha'bi amir ibn sharahil ash-sha'bi akan ma'anan ko kuma dalilin saukan wancan ayatin cikin suratul nisa'i as-sadisatu mas'alatu shida tafsir al-iman as-sadiq wal-kadhib mun fahimci bambancin imani na gaskiya da imanin ƙarya cewa munafiqai imaninsu na ƙarya ne riyawa ne kawai a baka amma mummune ne gaskiya imaninsu a baka kuma a cikin zuciya kuma gababbansu na aiwatar da haka as-sabi'atu mas'alata bakwai qissatu umar ma'al munafiq mun ji qissar sayyidina umar tare da wannan munafiki wanda muka ce bata inganta ba as-saminatu mas'alata takwas kaunul iman la yahsulu li ahadin hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun ji cewa imani ba zai inganta ba har sai zuciyar ɗaya daga cikin mu ta zama tana bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wannan shine karshen wannan babi kuma nan da karatun mu zai take insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu dora da izinin Allah abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu gada abinda muka kuskure Allah ka gafarta Allah ka azurta mu da'a gare ka kuma ka azurta mu da hukunci zuwa gare ka insha Allah ta'ala nan tambaya sati mai zuwa za amsa ta insha Allah sallallahu mubaraka ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk